to takaita maka ne da sahiyar sojoji da yan sanda suka zo sai aka dauko gawo wadannan Hausawa biyu su ko Fulani sun kwana balle sai ce suka koma sun koma ce suka ce min to su ma ba su ga mutun juna su ba da yamma suka kira ni cewa sun ga gawo mutun daya an kashe shi yau da safe kuma suka kira ni suka ce sun ga gawo mutun daya dama mutun biyu ba su gani ba so na kira ko wani bangare cewa don Allah suka zo ciyoyi ne su yi hakuri
irin misalin tashi tashi hakulan da ake samu kenan sanadiyar fadan manoma da makiyaya wadanda wasu lokuta sukan kai ga asarar rayuka da dukiyoyi duk da matakan da hukumomi ke dauka na magance aukuwar hakan sai dai yanzu gwamnatoci na ƙara azama wajen lalabo hanyoyin da za su sa a yi bankwana da matsalar baki ɗayanta kamar yadda gwamnatin jihar Sokoto ta haɗa hannu da wani shiri na L-Press mai samun tallafi daga Bankin Duniya domin shawo kan waɗannan matsalolin. Sirajo Abubakar shi ne jami'in da ke kula da wannan shirin a ɓangaren L-Press.
Wannan kwamitin aikin shi babba shi ne ƙoƙarin kawo hanyoyi na zamani waɗanda za su taimaka a rage matsalolin da ake fama da su domin in aka duba mafi yawan dalilan da ke kawo fadace-fadace tsakanin makiyaya da manoma su ne dine manoman suna shiga cikin makiyayin ne ko kuma suna tare hanyoyin da ake bi ana da dabbobi ana zuwa wurin shan ruwa.
An samar da wani kwamiti wanda zai aiki na sasanta manoma da makiyaya tun a shekarar 1969 sai dai kwamitin ya zama tamkar akwai wa babu. To sai dai yanzu karkashin wannan sabon shirin shugaban kwamitin kuma kwamishinan kula da lafiyar dabbobi a jihar Sokoto Aliyu Abubakar Tureta ya ce za su baiwa marada kunya
domin abu ne wanda ke fara ko wani lokaci wanda ka samu tsala tsakanin makiyaya da kuma manoma to wannan shi amma kasar da ta dawo da shi saboda wannan ma'aikata ta L-Press aikin ta ne na taga cewa ta hada duk abin da shi hannu ma da kuma kiyo
to ko yaya waɗannan matsalolin suka fi shahuwa kai tsaye wato manoma da makiyaya ke kallon wannan shirin. Abdullahi Muhammad Bankano shine sarkin noman jihar Sokoto.
In Allah ya so mu manoma ina ba ku tabbacin cewa manoma za mu ba da goyon baya ga wannan kwamiti domin shi muna aiki tunda aikin ai muna aka mishi.
To sunana Shehu Aliyu Fantarma shugaban matasa ne kina mai ta Allah najin so wannan kwamiti za mu ba shi hadin kai 100% yadda wanda aka zato saboda mu ma kanmu abun ya ishe mu muna son a zauna lafiya za mu ba gwamnati hadin kai duk abun da take nema.
To sai dai masu sharhi akan lamuran yau da kullun kamar Professor Bello Bada na Jami'ar Usman Danfure da ke Sokoto na ganin cewa
shugabanni su aji kafarsu su tabbatar da cewa wanda bincike ya tabbatar da laifi ne an hukuntar da shi daidai dokokin ƙasa ai shi na an karasa da zaran kwamiti bincike ya kai ga wani babba wanda adda hannu ga wata ta'asa da an kai game da suwa ko kuma wanda shanunsu da anka dauko sun ka kai ga hannu ne ya halaka sai ka ji kwamiti ya baci babu abin da za a yi to in ho ba wannan anka da ba anka samu shugabanci wanda aji kawate ya debe tsore ji tsoron Allah anka yi adalci in su abba su da gaskiya abba su to wannan ana samun sasanta mai kyau.
Jihohi da dama a Najeriya har ma da wasu kasashe na samun irin waɗannan tashi-tashin hankula tsakanin manoma da makiyaya abin da kan kazamce wasu lokuta har ya doki wata siga ta tashi-tashin hankula munana. Muhammad Nasir, Muryar Amurka, daga Sokoto a Najeriya.